بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ƴan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha ta mu mai albarka Albani TV kainuwa da shan Allah a cikin wannan shiri namu mai taken Ramadana a tarihi wannan shine termina 6 a wannan jerin giya insha Allah a yau zamu yi tsokaci ne a takeice akan wata haditha daga cikin hawadis tarihiya ita ce haihuwar wato wani gwarzo cikin mutanen da suka shahara a tarihin musulunci wanda ake ce mishi Abdurrahman Ad-Dakhil wanda aka haife shi a 5 ga watan Ramadan wannan mutum mai suna Abdurrahman ibn Muawiya ibn Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan al-Umawi daya daga cikin sarakunan Banu Umayya ko kuma kace sarki na farko a daular Banu Umayya a yammacin duniya wannan bawan Allah wato an haife shi a shekara ta 113 bayan hijira a daidai irin wannan lokaci da muke ambata wato 5 ga watan Ramadan na wannan shekara wannan bawan Allah yana da abubuwa masu ban mamaki farko dai mahaifin shi yaro sai ya bar shi yaro karami domin kuma mahaifinsa yaro su ne a shekara ta 118 bayan hijira wato yana kimanin yaro dan shekara 5 kenan amma ya taso ne a gida na sarauta gida na masu mulki a kasar Dimashka tsakankanin ƴan uwansa da babbaninsa wanda suke dukkaninsu jinin sarauta ne na Banu Umayya a daidai lokacin da aka yi yaƙe-yaƙen canza daula daga Banu Umayya zuwa Banu Abbas wanda sojojin kasar Khurasan da ake ce musu al-musawwida wato masu bakaken kaya suka jagoranci wannan yaƙe-yaƙe tun daga wajejen shekara ta 128 har zuwa shekara ta 132 bayan hijira wato kamar kimanin shekaru 5 da aka yi ana wannan tashin-tashina a daidai waɗannan shekaru Banu Umayya sun fuskanci al'amura na jarabawa mai tsanani an kashe su an watsa su an wargaza daular su an rikirkita tarihin su an karkashe mazajensu an kame mata da ƴaƴansu an mallake dukiyarsu hasali ma har kaburburan mutanen da suka mutu a cikin su da aka dinga tonawa ana fidda gawawwakin ko abin da ya rage na gawawwakin a ne musu wulakanci na azo a gani daga cikin waɗannan al'amura da suka faru Allah cikin iyawarsa sai ya zama shi Abdurrahman da ake ce masa Ad-Dakhil wato Abdurrahman ibn Muawiya ibn Hisham shi Allah ya tsiratar da shi a cikin wata doguwar tafiya da yake mai ban mamaki wanda ta wanzu kusan shekaru 6 a wannan tafiya da yayi wanda tun daga shekara ta 132 har zuwa 138 yana kan hanya ya buya anan ya buya a can ya kwana a daji ya kwana a kuzazzabo ya kwana a cikin tsibiri ko ya ratsa ta cikin ruwa haka ya dinga wannan tafiya har ya isa Andalus kuma da ya isa Andalus ya isa a matsayin sarki da ya kafa sabuwar daula Abdurrahman Ad-Dakhil yayi wannan tafiya ya sha wahala ya riski kasar Afrika yankin da ake ce ma kasar Berber wato a yanzu kamar kace kasar Morocco kenan ko Tunisia a bakin gaba inda ya da zango a cikin wasu al'umma da suke da dangantaka da shi ta bangaren mahaifiyarsa wanda suka bashi kariya suka bashi wurin zama suka boye shi har ya dawo cikin hayyacinsa kuma har ya haura zuwa Andalus a inda kuma ba tare da ya samu wata mukawama mai tsanani ba ya kafa sabuwar daular Banu Umayya a yammacin duniya bayan shudewar daular Banu Umayya a gabashin duniya da kimanin shekara 6 shi yasa zamu ga cewa sarki halifan Banu Umayya Banu Abbas wato Harun ar-Rashid ko waninsa ko Abu Ja'far Mansur ɗaya daga cikin su yana yawan yabo da ambatansa yana kuma bashi yana mamakin wannan sarki har yana kiran shi da suna Saqaru Quraysh wato Eagle of the Quraysh wato kamar kace mikiya ta Qurayshawa Abdurrahman Ad-Dakhil bayan da ya shiga kasar wato Andalus ya ci karo da rigingimu na cikin gida da ta da kayar baya daga wasu gwamnoni da ta da zauna tsaye a tsawon shekaru 33 da yana hukunci wanda kuma sai da yayi maganin kusan dukkanin waɗannan ta da zauna tsaye daya bayan daya a lokacin da Abdulrahman Ad-Dakhil ya fara shirye-shiryen shiga ƙasar Andalus ya samu goyen baya da ƙwarin gwiwa daga sojoji a ciki da wajen ita Andalus din wanda ya bashi dama na shiga Andalus bayan ya samu goyen bayan da dama daga cikin manya da masu fada aji duk da wasu kuma sun nuna mishi hikidu da hassada irin su Yusuf bin Abdulrahman Al-Fihri amma ya samu halin ya ga bayan su da haka a watan Rabiul Awwal afwan a watan Rabiul Thani Rabiul Akhir a shekara ta 138 bayan hijira Abdulrahman Ad-Dakhil ya samu daman haurawa ta abin da ake cewa Madiqu Jabal Tariq ya shiga ƙasar Andalus ba tare da wani kokawa ko wata tirjiya ba ya samu haduwa da magoya bayan shi na can kuma ya ratsa kasashe ya ci su da yaki ya fara da Ishbiliya ya mallake ta aka yi mishi mubaya'a sannan ya wuce zuwa Qurtuba wanda ita ce Asima a lokacin ita ma ya mallake ta ya ci nasara akan Yusuf ibn Abdulrahman Al-Fihri a lokacin da suka yi wani yaki a watan Zulhijja ranar 10 ga wata daidai ranar babbar sallah sannan ya daga nan kuma ya ci nasara akan kusan dukkanin kasashen Andalus bai tsaya nan ba sai da sojojin shi suka kewaya kasa ta ko ina suka tabbatar cewa kasa ta zauna daram ta ya samu halin zama ba tare da wani wanda yake mishi mukawama ba Abdulrahman Ad-Dakhil ya sake gina kasa Andalus ya tsara gwamnati ya yi tsari mai kyau wajen yima garin Qurtuba babbar katanga kamar kace ganuwa wajen gina masallatai sama da 400 a yankuna mabambanta wajen kawo kuɗi na bai daya wanda ake amfani da shi wajen sanya tsarin gwamnati na bai daya wanda yake da ofisoshi da mataimaka da wazirai da sauransu sannan kuma yayi yaƙe-yaƙe waɗanda suke masu yawa wajen fara da daularsa da mai da turawa gefe ba tare da sun kawo mishi wato cikas ba ɗan uwa masu albarka Abdulrahman Ad-Dakhil bayan wannan tsawon mulki da yayi ya rasu a shekara ta 172 bayan hijira a watan Rabiul Akhir ranar 24 ga wata an ce ya bar ƴaƴa a bayansa Sulaiman da Hisham da Mundir da Yahya da Sa'id da Ubaidillah da Kulayb da kuma wasu ƴaƴan shi mata guda 9 waɗanda su ma ya bar su sannan an yi mishi sallah aka yi mishi jana'iza aka rufe shi a cikin babban gida na sarauta a nan Qurtuba wanda a bayan shi kuma halifansa shine Hisham ɗaya daga cikin ƴaƴan shi wanda ake cewa Hisham Ar-Ridha wanda ya halifance shi a bayansa wannan shine takaitaccen labari na Abdulrahman Ad-Dakhil wanda aka haife shi a irin wannan lokaci a watan Ramadana baya ga wannan hadisa kuma babu laifi mu sake ambaton wata hadisa da ta faru wato a irin wannan lokaci a daidai wato a watan Ramadana wanda shine rugujewa ko samun shigar ƴan daular Ubaidiyya waɗanda ƴan Shi'a ne masu mummuna aƙida sun samu sun shiga ƙasar Misra a daidai irin wannan lokacin to abin da ya faru shine daular Banul Abbas wadda ta yi fadi ta mallake duniya tun daga wancan farkon ƙarni na 2 wato daga shekara ta 132 har zuwa shekara ta 656 bayan hijira wannan daula ta Banul Abbas bayan wucewan muhimman sarakunanta bayan wucewan sarakuna irin su Mu'tasim irin su Mutawakkil da makamantansu daular ta yi rauni ta zama cewa dai tana da wato asima tana da cibiyarta a Baghdad amma mafi yawan kasashen da ke karkashin ta a gefe sun zama kamar suna cin gashin kansu ne daular ba ta da wani karfi na azo a gani akan yankunan da ke gefe Misra da Sham da Mawara'an Nahar da kasar Farisa da makamantansu wato waɗannan sarakuna ko waɗannan ƴan tawaye na Ubaidiyya sai suka yi amfani da wannan rauni da gwamnatin Banu al-Abbas take da shi suka shiga cikin ƙasar Misra suka kwace ta suka nada nasu halifa suka nada nasu halifa na daular Ubaidiyya kuma aka zauna cikin wannan yanayi wanda dama Ubaidiyya sun yi kokarin su shigo da ƙasar Maghrib ba su ɗaya ba su biyu ba su ga cewa sun shiga ƙasar Misra amma ba su samu hali ba sai a wannan lokaci suka samu hali don haka tun a wajejen watan Sha'abana na wannan shekara da suka shigo wato shekara ta 341 bayan hijira suka zo suka yi ta kokarin sai sun shigo ƙasar Misra ƙarshe kuwa suka samu halin keta alfarwan na ƙasa bayan ɗan ƙanƙanin lokaci na Hisar suka shigo suka kafa sabuwar daular su ta Ubaidiyya Fatimiyya wata daula ce dake da mummuna aqida daula ce da take da ainihin mummunan tsari malamu sun ci zamu ga a tarihance sun tabbatar da cewa daular ma ba ta da wata alaka ta jini da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ƙarya ce da zuki ta malle da suke danganta kansu da ainihin wato Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa kansu Fatimiyyun a gara dai a ce Ubaidiyyun din a danganta su zuwa ga shi Ubaidillahi wanda shine ya kafa daular a ainihin Maghrib kuma yayin da awar walittaka yayin da awar mahadi da sauransu wannan daula ta yi barna sosai a ƙasar Misra ta bangaren wato canza aqidan mutane da tirsasa musu bin aqidin Shi'a da tirsasa musu yin mu'amala da fiqhu na ƴan Shi'a ba tare da ba mutane ƴancin su ba addini wanda suka gamsu da shi ba wannan daula ta yi shekaru a yankin ainihin ƙasar Misra kafin daga baya a samu Salahuddin al-Ayyubi wanda shine yazo ya karye kashin bayan su ya kore su ya dawo da yankin na Misra karkashin daular musulunci daular ahlus sunna daula ta adalci godiya ta tabbata ga Allah dan wasu albarka wannan sa daga cikin ahdath na tarihi da suka faru a daidai wannan lokaci da muke magana a watan Ramadana a wasu shekaru mabambanta a baya kamar yadda muke kiran shirin da suna Ramadana a tarihi dan wasu albarka saboda kudin lokaci zamu jalan zamu shirin a daidai wannan lokaci sai mun gamu da ku a wata wato fitowa ta gaba insha Allah inda za ku ji mu kuma da takaitaccen bayani akan wasu ababe da suka faru a tarihi a daidai watan Ramadana a wasu shekaru cikin shekarun daular musulunci ko tsawon tarihin faƙafa islamiyya da fatan mu haɗu lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.